babban majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin Borno Senator Muhammad Alindume yace ya kamata shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya aje duk wani batu da ke gaban shi ya fuskanci matsalar tsaro kawai da yace yanzu hakan na neman zamowa wani babban al'umma a kasar dan majalisar ya dai bayyana hakan ne a lokacin da yake hira da manema labarai a garin Maiduguri kan batutuwan da suka shafi kasar nan ciki har da batun na tsaro da yace yanzu hakan kusan ya mamaye ko ina musamman ma arewacin Najeriya.
By the United Nations Human Development Indices, Borno State is one of the poorest regions or states on earth, and therefore the challenges are enormous.
Yace a kiddigan da hukumar cigaban al'umma na majalisar dinkin duniya ta bayar na nuni da cewa jihar Borno ta fi kowace ƙasa fama da talauci a bayan ƙasa, kuma ga shi wannan batun Boko Haram ya tada a cefa jihar cikin wani halin ƙaƙani gari, don haka wannan ƙalubale yana da yawan gaske.
We are living only in Maiduguri, and Maiduguri is normally shut down by 6 o'clock until 6 o'clock in the morning, 4 o'clock.
Yace mafi yawan al'umma na zama ne a cikin Maiduguri, kuma da zaran an ce karfe 4 rana yayi za ga arife mashigar Maiduguri ko kuma mafita gabaki daya har kuma izuwa karfe 7 na safiyan wayewan gari. Wannan na nuni da cewa har yanzu akwai matsalan tsaro a ƙasa, idan har za a ce arife mashiga ko kuma mafitan gari da karfe 4 na rana, wanda har zai kai ga mutane kwana a titi wani lokaci su fada ma cikin hatsari. Wannan na nuni da cewa har yanzu akwai matsalan tsaro a ƙasa. Tandume yace kamata gwamnatin Najeriya wannan karon ta sake salo ta baiwa dukkanin shugabannin jami'an tsaron umarni na tabbatar da cewa sun kawo ƙarshen wannan yayin kungiyar Boko Haram, ba kawai a ce an barar da harin su ko kuma an ci karfin su ba, a'a muna so ne muga an kawo ƙarshen su baki daya. Ina ganin ya kamata a ce wannan karon Boko Haram ya zama tarihi, kuma wannan ya kamata ya fito daga wajen shugaban ƙasa.
Boko Haram is no longer a big threat. They only allow it to continue in some black spots which the security agencies know. The black spots of Boko Haram now is 3: the Lake Chad fringes, the Sambisa, and the Goza Mountain, Mandara Mountain. That's all.
Senator Ndume yace Boko Haram yanzu hakan ba wata barazana bace, a'a an dai bar shi ne kawai ya ci gaba a wasu wuraren da jami'an tsaron sun riga da sun san da zaman su, kamar bangaren yankin tafkin Chadi da bangaren dutsen Mandara da kuma yankin Sambisa. Waɗannan wuraren su ne wurare uku da za a iya cewa 'yan Boko Haram suna kaka gida ciki, kuma jami'an tsaro sun riga da sun sani. Ya kamata a ce jami'an tsaro su tashi tsaye su tabbatar cewa sun kawo ƙarshen waɗannan mutane a yanzu hakan, don batun tsaro shi ne a kan gaba a ko menene. Babu yadda za a yi mu samu cigaba ba mu samu takamaiman tsaro ba.
There is nowhere now that is you can say we'll go comfortably anywhere in this. Government should leave any other thing for now and concentrate on security.
Senator Ndume ya ce babu yadda mutum zai je yanzu haka a Najeriya ya ce zai tafi kai tsaye ba tare da ya fuskanci matsala ko kuma barazanan tsaro ba, don haka ya kamata ya ce gwamnati ta aje ko menene ma a gabanta ta fuskanci matsalan tsaro kawai, don duk inda babu batun tsaro babu inda za a samu ci gaba, don mutane ba za su je gona ba, ba za su yi karatu ba, ba za su yi kasuwanci ba, babu wani abin da za a yi da ya kamata. Da haka ya kamata gwamnatin tarayya ta yi hoffatsa na ganin cewa ta magance batun tsaro da farko kafin ta ci gaba da gudanar da wasu ayyukan da ta sa a gaba, a cewar Senator Muhammad Alindume. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.